أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 25 ga watan rabiul awwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitab al-azan kitabi na 10 a cikin wannan littafin mai albarka shine na kiran sallah a cikin shi muna kalkashin zamu tashi babu na shidda babu ma yuhqanu bil azani min ad-dima babu ma yuhqanu bil azani min ad-dima hadisi na 610 daidai hey babu na shidda al-imam al-bukhari Allah mashi rahama da jin kai yake cewa babu ma yuhqanu bil azani min baban da ke bayanin abin da yake kiyaye jini na kiran sallah da shi ma'ana kiran sallah yana kiyaye jini ba za a zubar da jinin wanda aka tarda su suna kiran sallah ba duk garin da aka je yaki aka tarda aka samu kiran sallah a ciki to wannan garin sun kiyaye jinin su ba za a yake su ba kalkashin wannan tarjama al-imam Zain ibn al-Munayyir yake cewa qasad al-Bukhari bi hadhihi tarjama wallatayn qablaha istifa'i samarat al-adhan abinda Bukhari yake nihi da wannan tarjama da ma tarjama guda biyu da suka wuce babe guda biyu da suka wuce manhajin shine ya tattaro dukkan wasu fa'idodi da kiran sallah yake tattare da su fal ula tarjama ta babe na harko fiha fadlu ta'zini li qasl istima'i lis-salah ya kawo baban da ke bayanin faralar kiran sallah kan shi dan saboda a hadu ga sallah na biyu kuma faralar kiran sallah na mutun daya dan saboda ya samu shaida gobe kiyama na uku kuma shine kiyaye jini da kiran sallah yake yi in an same shi yace anan ne sai ya zamana in tafaqqa al-azan fa'ida min hadhihi al-fa'ida lam yushar ila fihi kayati inda sama'i anan ne yace kuma daga nan sai ya zamana an shar dosu fa'idodi da zai kawo na kiran sallah ya kawo su kuma sai ya dace lokacin da aka ji kiran sallah a fadi akwai koyi mai kiran sallah irin abin da yake fada sai Bukhari ya biyo shi daga baya hatta da kullu tarjamomi da kullu alaka baban kaza Bukhari da yake yi to akwai hikima akwai hazaka wajen jeranta su da rattaba su al imam al bukhari a hadisi na 610 yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana isma'il ibn ja'far an humayd an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza gazabina qauman idan ya yaki wasu mutane tare da mu lam yakun yaguzubina bai yin yaki tare da mu bai kai hari tare da mu hatta yusbiha har sai asuba tayi wayan zura yayi duba fa in sami'a azanan kaffa anhum idan ya ji kiran sallah cikin jama'an nan sai ya kame gare su wa illa mai sama'a azanan agara alaihim idan bai ji kiran sallah ba sai ya kawo musu hari qala sai yake cewa fa kharajna ila khaybar sai muka fita zuwa ga khaybar fantahaina ilaihim laylan muka je zuwa gare su da daddare falan ma asbaha yayin da asuba tayi walam ya sama azanin annabi bai ji kiran sallah ba rakiba sai ya hau abun hawan shi wa rakibtu khalfa abi talha sai na hau bayan abu talha wa inna qadamai ya ce lalle duga dugai na guda biyu la tamassu qadaman nabi sallallahu alaihi wasallam suna taba duga dugin annabi sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa fa kharaju ilaina bi makatilihim sai suka huto mana da burgamun su masahihim da kuma helinan su falan mara au nabiy sallallahu alaihi wasallam al-makatil jam'in min al-maktal al-maktal wanda mun ganshi cikin hadisi Musa wa Hadir yake cewa wa hamala ma ahul miktal ya dauki al-maktal shine lamburga mai kwando kai kwando a larabcin zamani ma kwando haka ake kiran shi falan mara au nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce muhammadun wallahi muhammadu ne yazo wallahi suka ce muhammadun wal khamis muhammad ne yazo da mayaka al-khamis shine al-jaysh an kira da mayaka da al-khamis dan saboda ana khammasa su ana raba su kashi biyar da dama da hagum da gaba da baya da tsakiya falan mara aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce Allahu akbar, Allahu akbar. Yace kharibat khaybar, khaybar ta rushe. Inna iza nazalna bi sahati qaumin, mu idan muka sauko ga falhaji wasu mutane, fasa'a sabahul munzirin, asuba ta wanda aka yi ma gargadi suka ki amsa, sa'a tayi muni, duk wanda aka yi musu gargadi aka yi musu wa'azi suka ki karba, har sai da Annabi alaihi salatu wassalam ya kai hari gare su ko su san cewa wannan asuba su tayi muni, ma'ana ba za su ji da kyau ba. Al-Imam al-Khattabi wanda ya fara farkon sharhin Sahih Bukhari a gabaki daya yake cewa fihi anna al-azan shi'arul islam, a cikin shi akwai cewa kiran sallah alama ce ta musulunci, wa annahu la yajuzu tarkuhu, cewa bai halitta a bar shi ba. Walau anna ahla badil istama'u ala tarkihi, da a ce yan wani gari sun yi ijma'i akan cewa su bar kiran sallah, kana li sultani qitaluhum alai, wajibi ne ga shugaba ya yake su koda suna sauran shi'a'ir na musulunci, amma kiran sallah suka ce ba za su yi shi ba. To wannan kadai ya ci a yake su. A cikin wannan hadisi muka fahimci wannan ji al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Sai babu na gaba, babu na bakwai, babu ma ya kulu iza sami al-munadi, baban da ke bayanin abinda mutum zai faɗa idan ya ji mai kiran sallah. In ka ji mai kiran sallah, me zaka faɗa? Hadisi na 611 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf qala أخبرنا مالك أن ابن شهاب أن أعطاء ابن يزيد الليسي أن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل هذا أمن شن الله قال لنا تيوى إذا سمعتم النداء إذن كن جكرن صلى فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقفة إلن أبن دمي كرن صلى يكي فدا وأنن كينا ديكي تيوى فقولوا مثل ما يقول المؤذن قفة إلن أبن دمي كرن صلى يكي فدا yace idda ibn wadda anna qawl al-mu'azzin mudraj wa anna al-hadith intaha inda qawli misal ma yaqul, babban malamin hadisi ibn wadda Allah mashi rahama yayi da awar cewa kalmar al-mu'azzin ta karshe mudraja ce, sahabi ya hade ta ba lafazin annabawan, ma'ana inda hadisin ya tsaya shine idza sami'tum al-mu'azzin faqulu misal ma yaqul, ba cewa faqulu misal ma yaqul al-mu'azzin, kalmar mu'azzin in ta karshe ibn wadda yace mudraja ce bata cikin hadisi. Sai dai aka bi bayan shi aka mishi gyara da cewa da awal idraji bai yiwa haka nan kawai ba tare da dalili ba. Ruwayoyi dake cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim da Muwatta sun zo akan tabbatar da wannan ruwaya cewa misal ma yaqulul muazzin, da tabbatar da wannan lafazi cewa al muazzin. Sahibul Umda lam yusifi hazfi, al-Imam Ibn Hajar yake cewa mai umdatul ahkam da shahita yayi kuskure akan shahi wannan kalmar cewa duk wanda karanta umdatul ahkam yadda san hadisin shine idza sami'tum al-mu'azzin faqulu misal ma yaqul, bawo faqulu misal ma yaqulul mu'azzin, to wannan kuskure ne, shahi wannan hazafin yayi mutaba'a ne da biyayya ga babban malami ibn wadda, to sai dai shi ma yayi kuskure. Inan wadda yadda take a cikin Sahihul Bukhari da Muslim da Muwatta wannan ita ce daidai cewa idza sami'tum al-mu'azzin faqulu misla ma yaqul, misla ma yaqul al-mu'azzin, abun irin abun da ya fada zaka fada. Wa fil hadith ala anna labz al-misl la yaqtadi al-musawati min kulli jiha, a cikin hadisi mun fahimci cewa an ance misl kaza ba yana nihin kama da abun ba ta kowane bangare, dan saboda zan mutar da gaba cewa inda yake cewa wajen hayya ala salahiyya ala al-falaq kuma ba irin nashi zaka fada ba, kenan misal din cikin galibin abubuwan ba cikin su duka ba. Haka nan kuma wajen daga murya baka daga murya kamar yadda ya daga murya, saboda mu masala a wajen fada kawai ake nihi ba wajen siffa ba. Yace bambancewa tsakanin mai kiran sallah da kai mai amsawa, shi mai kiran sallah manhuhi sanar da mutane sai ya buƙaci sai ya daga murya, kai kuma mai sauraro manhuhka kawai shine kokoyen shi wajen zikirin Allah, kenan anan gurin kai baka buƙaci ba har sai ka maimaita wannan wajen maimaitawa da kwaikwayon shi sai ka daga murya irin yadda ya daga, maka daga murya ka ba irin yadda ya daga, dan saboda makasudin ya sha bambam, idan makasadi ya sha bambam kuma hukunci ma shan bambam yake. Anan gurin yace hadisin Muawiya ya bayyana a idlakin hadisin Abi Sa'id cewa cikin hayya al-haylataini ba zai hadi irin yadda ya fada ba, bar cewa zai la haula la quwwata illa billah, kuma yana nan sahihi ne hadisin. Hadisin Ibn Umar a cikin Umar cikin Sahihi Muslim shi kuma ya dace da shi ya dace da amsawa da daidai, ya ce la haula la quwwata illa billah, a cikin az-zakhira daga cikin littattafan Hanafiya yake cewa masha Allahu kana az-zakhira ta Hanafiya ba ta Malikiya ba masha Allahu kana yace masha Allahu kana a cikin littafin al-muhit yake cewa lahum yaqulu makanu hayya ala salati shi ma na Hanafiya la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa makanu lokacin kuma da yace hayya ala al-fala yace masha Allahu kana malamin sha alamin kun kamar yadda yake cikin al-binaya tahin al-imam al-Badruddin al-Aini amma dukkan shi wannan maganganu ne na malaman fiqh wanda abin da ya tabbata a nassi a hadisi sahihi shine kawai wanda wannan al-imam al-Bukhari yake jerawa al-imam al-Khiraqi Allah mashi rahama babban malamin Malikiya malamin Hanbaliya nake so yake cewa misl al-muazzin kullahu ka fadi irin yadda yake fada dukkan shi yace dan ka hada tsakanin hadisan guda biyu kace hayya ala salat kuma kace la hawla wala quwwata illa billah kenan bayan ka gama shi kuma wannan wani wajahi ne nashi na hanyar hada hadisan guda biyu tunda wancan hadisin yace faqulu misl ma yaqulu al-muazzin bai hudda komi ba nan kuma yace wani hadisin daban sahihi in yace hayya ala salat hayya ala falak kace la hawla wala quwwata illa billah to sai ga hanyar da zai bi a hada wannan shine kace la hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah amma malamai ba su amshi wannan wajahin jami'in nashi ba daga Malik al-Imam Malik shi kuma yace tantahi ila akhir shahadatin faqad bakin kalmar shahada guda biyu kawai zikrihi bakin ka dan shine zikiri abin da ya biyo bayan shi ba zikiri bane ba a buƙatar heka ko kuwa shi heka maimaita kamar da yake cikin al-mudawwana ta al-zakhira ta Imam al-Qarrafi na Malikiyya yace a cikin kalmar taswib kuma salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sai kace sadaqta wa bararta yace dan saboda wannan ya dace da maganar koda nasi bai zo akan shi ba Ibn Hazm shi ma ya faɗi irin wannan haka zaka faɗa koda cikin hayya alal fala ba'd al-faragi minha bayan ya gama amma wannan shi ma babu dalilin cewa sadaqta wa bararta wanda al-Imam an-Nawawi ma ya kashi a cikin sharhin Muslim abinda ya shahi baban zikiri ba a yin shi in ba abu ne wanda yake tauqifi kamar yanzu nan gurin ya ce duk da nasi bai zo da abun ba amma ana iya hodi cewa sadaqta wa bararta to amma malami bisa amsa wa me yasa ran saboda baban zikiri babu yana tauqifi wani bai kirkirawa in an ce kaza ake yi bayan kaza kaza ake yi kamar yanzu ka ta yi aikin haji ga wurin lokacin da ake labbaika allahumma ga guri kaza da zikirin shi wani ya kirkiro ya ce ainan ma ya dace ce kaza ba za a yi haka nan ba a baban zikiri amr ne tauqifi dole sai an samu nassi akan shi duka dai wannan ana kawo sunan lil istinasi biha dan a san dai cewa malamai sun hudu kaza a baban kan mutun ya zama cikin jahilcin abun ba wai dan suna matsayin hujja ba tunda sauran malamai sun yi raddi akan su kuma sun ce bisu amshe su ba a wajen Malikiya sun kawo magana guda uku al-ijaba li umumul hadis amsawa dan saboda umumin hadisin ma'ana ka amsa mishi ka hudu irin yadda ya fada akan wannan ne Ahmad da Tahawi suka tahi akan haka wanda yana cikin sallah ma shin zai faɗa abinda irin yadda mai kiran sallah yake faɗa da masail da dama da malamai suna tattauna su akan wannan baba yace yutaba fi kulli kalima aqibaha kowace kalma in zaka kokoye shi da ya faɗa kake faɗa maganan Malik ta sha bambam akan cewa shin za a bi mai kiran sallah daga mai gaugawa in yana gaugawa kai maka bi shi kuyi gaugawa akan haka nan ku faɗa na gaba yace hal yujibu kullu muazzin shin kuma kowane mai kiran sallah ne zaka amsa ma a gari akwai masu kiran sallah da dama ga masallacin can ga wancan masallacin dukkan su zaka amsa ma wannan an yi sabani daga wanda al-Imam Tahawi da Ibn Tin al-Maliki sun kawo wannan sabanin wala nasali ashabina fi malaman Shafi'iyya basu da nasi ko dai akan wannan magana wala yubidu an yuqalu yaqtasu bil awwal abinda dai kusa kawai shine a ce na farkon da kaji shi zaka amsa ma dan saboda al-amru umarni al-amru la yufidu tikrar nan kuma ka'ida ta usulul fiqh za ta yi taimako ulum na addini gabaki ɗayan su ummatin yana da wani baye da wani akwai na ƙasa a ciki dole sai mutun ya gama dukkan ilimin mukana addini zai zama ya samu kamala ta ilimi wannan mas'alar da suke tattauna da ka gefa ta wajen malaman usulul fiqh kuma sai ka samu warwara annal amru la yufidu tikrar umarni an ce wani ikaza da kai so dai ka biya ka sabke wannan abun ba sai kai so biyo ba sai kai na so uku ba in kaga an ce kai so bi kai so uku to mai umarnin yace maka iso bi ko so uku amma kun ala sabilil misal ma aihinka yace kai tashi dauko mana ruwa kana zuwa ka kawo so ɗaya ka san ke wajibi in ka ga ka kawo so biyu ka koma sai in shi yace maka ƙara koma amma bai ce a kawo mun ruwa ka tashi kai ta zuwa kana zuwa kai ta zuwa kana zawa da ka kawo so ɗaya ka san ke wajibin shine ma'ana ka'ida anna al-amr la yufidu at-tikrar kekena wannan ka'ida anan ake azata cewa kawai umarni yi ɗaya biya shi in dai ba ummi umarnin bai ce a mishi so kaza to nan kuwa annabi sai san bai ce baka biye mai ta so kaza sai babe na gaba babe na takwas babu du'a inda nida baban dake bayanin addu'a a lokacin kiran sallah hadisi na 614 al-imam al-bukhari yake cewa rahimahullah ta'ala haddathana ali ibn ayyash قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa man qala hina yasma unida wanda ya fada lokacin da yaji kiran sallah yace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ya allah ubangijin wannan addu'a wadda da'awa wadda take cikakka me ake nufi da awa cikakka ita ce kalimatut tauhid kalmar ikhlas wadda babu naqasu a cikin ta wa salatul qa'ima da sallah da take tsayayya atu muhammadul wasila kaba annabi muhammad wasila wal fadila da farala wa ba'su maqaman mahmudan allazi wa atahu kaba shi matsayi abun yabo wanda kai mishi alƙawali asa an yaba saka rabu ka maqaman mahmuda shine alƙawalin da Allah ya mishi hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ceto na ya sabka gare shi ranar tashin alƙiyama duk wanda ya yi ma annabi alaihi salatu wassalam wannan addu'a a lokacin da ya ji kiran sallah to a wannan lokacin wannan ceto ya tabbata gare shi wasila ita ce alqurba kusanci kawai a cikin sahihi muslim daga hadisin abdullahi ibn amr yake cewa innaha manzilatun fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa yace wannan mushe wannan kin wasila kin bata dace ba ga kowa sai ga bawa ɗaya daga cikin bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani matsayi ne yace ina kaunar in kasance ni ne shi yace duk wanda ya roƙa mun wasila ceto na ya sabka gare shi wasu sun ce ita ce ash-shafa'a wasu sun ce shine kusanci ga Allah amma mafi ingancin tafsiri shine tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ha manzilatun fil janna akuma babu zancan a ce ai kazani kazani tafsirun nabi sallallahu alaihi wasallam aula والمقام المراد به الشفاعه العظمى التي يحمده فيه الاول dan saboda al-maqamul mahmud shine ceto kenan wasila kuma ba an kira ta da ceto ba al-maqamul mahmud shine ceto babban ceto ba karamin ceto ba wanda na mahashar da annabawa duka su kasa sai annabi alayhi salatu wassalam zai biya bukatar shi wannan shine maqamul mahmud haka yazo da tankir dan yazo daidai da dacewa cikin suratul isra asan yaba saka rabuka maqamul mahmuda ya zo cikin sahih ibn abi hibba ibn abi hatim ibn hibban da sanadin ibn khuzaimah da ta'arifi da shi wa ba'ashul maqam al-mahmud ma'ana a cikin sahih ibn hibban da sahih ibn khuzaimah shi kuma ya zo da ta'arifi da ma'arifa ba maqamul mahmud ba al-maqamul mahmud wa ba'ashul maqamul mahmud haka wanda bai haƙi shi ma haka ya huddo shi yan nasaba ta zuwa ga bukhari amma a bukhari batta da abun nan babu ma'arifa abun da yake nihi bai haƙi asalin hadisin kamar yadda yake al'ada shine ba wai na nihin ba lafazin da na huddo shi bukhari ya huddo wanda wannan yana cikin manhajin bai haƙi Allah mushi rahama kuma wannan shine alƙawalin da Allah ya yi ma annabin shi alaihi salatu wassalam dan cikan matsayin shi da cikan girman darajar shi da cikan girman daukakar shi kuma abun da yasa wannan Allah ya umarce mu da mu yi wannan addu'a dan saboda mu mu samu abinda matsayin da Allah ya alƙawalin cewa maqamul mahmud asaminallahi wajiba tunda Allah ya yi amfani da asa an yaba saka tana yiwa Allah ya tayar da kai ya baka kaza asa ku daga Allah wajiba ce in Allah ya ce asa kau abin yin shi yake to me hikimar kuma bayan Allah ya san tabbas zai ba annabin kuma aka umarce mu da mu roƙa mishi to dan saboda mu mu samu wannan farala hallat lahu shafa'ati in kai ma kanka kamma da kai da baka yi ba annabi alayhi salatu wasalam Allah ya bashi wannan matsayin babe na gaba to babu ma ya kulu za sami almuazzin ah kai haka ne hadisi ɗaya ashe na dauka muka wuce sai hadisi na 612 haddathana mu'az ibn fadala qala haddathana hisham an yahya an muhammad ibn ibrahim ibn al haris qala haddathani isa ibn talha annahu sami'a muawiya yawman ya ji muawiya wata rana fa qala mislahu ya hudi irin abin da ya hada ila qauli har zuwa hada shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda ga nan ya tsaya kenan wannan yayi nuni ga ra'ayin da muka yi nuni na al-imam malik cewa daga nan za a tsaya حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام أن يحيى نهوه شيما كتم كتنش حديثي نا 613 حدثنا يحيى وحدثني بعض إخواننا يتي وسرغا cikin ɗan uwan mu sun bamu labari annahu qala yana cewa lamma qala yayin da yake cewa hayya ala sala qala sai yace la hawla wala quwwata illa billah yace la hawla wala quwwata illa billah wa qala sai yake cewa haka za su mi ina nabiyakum haka naji annabinku sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana fadar haka anan gurin me yasa yace sami ina nabiyakum shi bai ciki ba annabin shi bane kamar akwai shi na sabakas dan na kasu gare shi yace nabiyakum bai ce nabiyina ba da kamata yace sami ina nabiyina ya kulu madadin yace masa nabiyakum me ya amsa yawa wannan ita ce magana sun yi musan sunnar da yazo musu da ita sai nuna musu cewa annabinku naji ya faɗa haka kasancewar sun yi inkari ya musu isharar da cewa annabinku ya faɗa haka in kun saba annabinku ka saba ma ba ni ba bayan nan hin ba cewa shi annabin nasa ne banda shi babu na tara babu istihamu fil azan baban da ke bayanin yin ƙuri'a a wajen kiran sallah ma'ana lokacin da aka zo kiran sallah in an rasa sallamawa a ba wani sai an yi ƙuri'a sai ayi iqama eh abun na al istihamu min wannan ne ƙuri'a fasahama fa kana min al mudhharin wa yuzkaru ana ambata anna qauman ikhtalafu fil azan wasu mutane sun yi sabani a cikin kiran sallah cewa wa zai yi fa aqra'a bainahum sa'adun sai sa'ad yayi ƙuri'a tsakanin su hadisi na 615 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an sumi maula abi bakar an abi sali an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamun nasu ma fi nida da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wasaffal awwal da sahu na farko sun malam ya jidu sannan ba su samu ba illa an yastahimu alaihi sai sun yi ƙuri'a akan shi yace lastahamu alaihi da sun yi ƙuri'a akan shi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjir da sun san abin da ke cikin garjin rana zuwa masallaci da wuri zuwa da sabko lastabqu ilaihi da sun yi gaugawa zuwa gare shi walau ya'lamuna ma fi al-atmatu subhi da sun san abin da ke cikin sallar as-subh sallar al-isha da sallar as-subh yace la atawhuma da sun zo musu walau habon koda da jan gindini wannan shine hadisin da ya kawo asar na harko da yake cewa wasu mutane sun yi sabani akan kiran sallah sa'ad yayi ƙuri'a tsakanin su wannan hadisi ne wanda baihaqi ya hudo shi daga hadisin abi ubaid yake cewa haddathana husaym akhbarana ibn shubrima qala tashahan nas fil azan bil qadisiyya mutane sun yi rikici sun yi jayayya wa zai kiran sallah kowa yana so yayi a qadisiyya kan kiran sallah suka kai ƙara zuwa ga sa'ad yayi ƙuri'a tsakanin su yana cikin sunan al baihaqi tabariya an batoshi yake cewa cikin sallar azhar ne ma suka yi jayaye suka yi rikicin kamar dake cikin littafin tarihu tabari rahimahullahu ta'ala a cikin hadisin ya ambace cewa a cikin shi akwai zaburaswa akan halalta salloli guda biyu sallar asuba da sallar lisha dan saboda abin da ke cikin su na wahala kuma dan saboda su ne suka yi nauyi akan munafikai dukkan cikin sallolin asuba salloli sallar asuba da sallar lisha su suka yi nauyi ga munafikai dan saboda su munafikai suna yi ne dan a gani yura'unan nasin suna yi dan a gani to da sallar dare kuma cikin duhu ne ba wanda zai gansu tunda ba hutula ba da kan lokacin kenan su manhasu da suke dan a gansu da daren ba su zo ma ba an gane ba asuba kuma yadda take da wahala barci ne za a bari wannan dan saboda riya mutum bai hana idan shi barcin wannan ya tashi ya tai in sequencing su kawai shi yasa yace askaru salati alal munafiqin sune mafi wahala sallah ga munafikai akan salatul atma ya gabata akan cewa ya zo kan cewa ba a cewa annabi yayi hani game da kira sallah isha da sallah atama sai dai nan ya fada tana yiwa kahin hanin ya zo ko kuma tana yiwa yayi nunin cewa hanin ya zo amma kuma wannan hanin na ba na haramci bane dama karahatu tanzihi ne a cikin hadisin kuma akwai dalilin yin qur'a dalilin yin qur'a annabi idan zai fita da matan shi zuwa bulaguro yana yin qur'a to qur'an nan bata takaita anan ba duk wani abin da aka ga zai qur'a za ta kawo maslahar shi sai ayi qur'a dan a hudda a fita daga cikin sha'anin rikici akan wannan abun babu na 10 babul kalam fil azan baban da ke bayanin magana cikin kiran sallah mai kiran sallah yana yi magana ta kama sai yayi magana yake ci annan bukhari yayi amfani da kamar yadda ya kasance al'ada shi anan bai cewa babu tahrimul kalam fil azan ko babu jawazul kalam fil azan ko babu karahatu na saboda akwai sabani akan mas'ala amma duk da wannan kulla baban yana nuni zuwa ga cewa shi ya karkata zuwa ga halaccin abun tunda hadisin dake hadisi da asar kin da ya kawo wanda suke nuna halaccin hakanan kin ne to daga nan ne ake gano ikhtiyaratul imam al-bukhari cikin abun sha'anin hadisi wa takallama Sulaiman ibn Sard fi azanihi ka gani Sulaiman ibn Sard yayi magana cikin kiran sallar shi Hassan yake cewa la ba'asa an yadhaka huwa yu'azzinu aw yuqim babu lahi yayi dariya yana cikin kiran sallah ko yana iqama batta bata iqama ma'ana hadisi na 616 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana hammad an ayub wa abdul hamid sahibu ziyadi wa asim al-ahwal an abdullah ibn al-haris qala khadabana ibn abbas fi yawm radigin yace ibn abbas yayi mana khuduba a cikin wani wuni na tabo tabo al-radig shine al-wahal al-wahal al-kasir falamma balaga al-muazzin yayin da yake kiransa mai kiran sallah yake hayya ala al-salah amarahu fa amarahu in yunadi sai umarce shi yayi kiran sallah cewa as-salatu fi rihal ayi sallah a gidaje kowa yayi sallah a masaukin shi haka ake in ana cikin sallar taba cikin tabo ko ruwan sama yana ta zuba mai kiran sallah daga yaji hayya ala salah sai yace as-salatu fi rihal kowa yayi sallar shi a gida fa nazara al-qawmu ba'dhum ila ba'd mutanan sai kowa kalli dan uwan shi fa qala sai yake cewa fa ala hadha man huwa khairun min suna tunanin waya zo da sabon abu sai yace musu wanda yi ni alheri shi ya aikata wannan annabi yake ni wa innaha azma kuma tilasni din ranar da ake yin tabo ko kuma ake yin wani abu tabo in ya zo ya hana mutane zawwa mai kiran sallah kai baro su su fito kawai ce musu as-salatu fil rihal jahilta shari'a shi yasa muke ta shan wahala cikin wasu abubuwa na addini yanzu ana cikin ruwa ma yana ta zubowa mai abin nan ba sai wani ga hutar wada a ce tunda an kiran sallah dole ya huto wani ma har yaje ya fada cikin ruwa ko yi ciwo alhali ko shari'a bata aza mishi ba shari'a ta bada damar mai kiran sallah ya ce kawai kowa yi sallah a gidan shi kuma shari'a ta baka umarni kuma ita za ta baka ladan da kake nema kin amma duk inda ka ga wahala to jahilci shi yake kama mishi Sulaiman ibn Sar cikin azani shi yayi kiran sallah yace ya cikin kiran sallah shi yayi magana Ibn Abi Shayba ya huddo wannan asar kin daga Musa ibn Ubaydullah ibn Yazid ukanat lahu suhuba sahabi ne ma ya kasance mai kiran sallah ne na sozawa in za a yaki sai kasance yana umartar yaran shi da in biya mishi bukatar shi cikin kiran sallah shi haka yake cikin abin nan asar kin na Ibn Abi Shayba Ibn Ulayya yake cewa na tambayi Yunus game da zance cikin kiran sallah da iqama yace Ubaydullah ibn Gulab ya ba mu labari daga Hassan yake cewa lam yakun yara bi zalika ba asan yana ga babu lahi akan haka nan daga Qatada daga Hassan yake cewa babu lahi game da magana cikin kiran sallah Gundur daga Ash'as yake cewa daga Hassan babu lahi mai iqama yayi magana a cikin iqama shi yana cikin yin ta ga wani abu na maslaha yayi magana kuma ya koma kuma iqama shi ya ci gaba da ita ba cire ta ba zai وجه ذكر البخاري هذا الحديث ابن ديسا بخاري امبچ wannan hadisi cikin wannan baban yace anna salatu fir rihal cewa as-salatu fir rihal kin wannan magana cewa da ba kiran sallah ba a cikin hadisin nan da ya kawo mahallin shahida a ciki shine fadar mai kiran sallah cewa as-salatu fir rihal ba kiran sallah bane wata magana ce daban kenan he ya nuna halaccin magana cikin kiran sallah yace na'am haka ne an so cikin daren da ake ruwan sama ko kuma iska ko kuma duhu mai tsanani ya hada haka bayan kiran sallah da a ce kuma bayan hayya ala salah hayya ala falah ya hada yace as-salatu fir rihal shi ma yayi Shafi'i ya nassanta a cikin littafin shi al-Ummu yake cewa he dai bayan hada shi shi yayi kyau dan kiran sallar ya tsaya akan daidai ya cika ya hada har cewa as-salatu khairum minan nawm kin dada ya ce as-salatu fir rihal dan ya zamana ya cika kiran sallar shi kuma ya biya bukatar cewa a zamana a gida daga cikin malaman Shafi'iyya akwai wanda suka ce ba zai fada ba sai ya gama gaba daya amma magana sa mai rauni ce ta saba ma hadisin Ibn Abbas Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa istadalla bil hadisi man ajaza al-kalam fil azan wanda suka halitta cewa a cikin kiran sallah ana iya magana sun kafa hujja da wannan hadisin sune Ahmad da Hassan da Urwa da Ata da Qatada da Abdul Aziz ibn Abi Salma da Ibn Abi Hazm daga cikin malaman Malikiyya yace wala hujjata fihi lima fi hadith ibn Umar al-Ati ba'dahum inda al-Bukhari fa qala fi akhir ala sallu fi ar-rihal yace sai dai babu hujja a cikin shi dan a karshen hadisin da Bukhari ka yace ala sallu fi ar-rihal ku yi sallah a gida a cikin hadisin akwai fa'idodi da dama da zan mu dauka takhfifu amrul jama'a fil madar lamarin jami'i in ana ruwan sama sauki gare shi an sauke ma mutane wa nahawhu min al-azar da ma makamantan shi daga cikin uzurruka masu yawa wa innaha mutaakkida idza lam yakun uzrun in babu uzri sallar jami'i farilla wannan ce muakkada ce wa inkarul jama'a yaktadi an yakunu kadhalika fi sulbil azan jama'a da suka mishi inkari tana yiwa cikin tsakiyar kiran sallar ne ya fada da ya fada bayan kiran sallar da ba za su yi mishi inkari ba kamar yadda zai zo a koma zuwa ga mas'ala akwai baban ta guda da zai atarda nan da al-imam Allah mashi rahama a can gaba zai shinhuda bayani akan ta eh nan zan mu takaita akwai naman ta ba mu dauki wannan ba da muka yi alƙawari wanga wutriya zan mu dauke shi yanzu a ƙarshe yanzu ka takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafa cikin littafin da muke bayanin cewa inda damar lokaci zan mu karanto wani abu daga cikin shi dan saboda littafi ne na yaban Annabi alaihi salatu wassalam yabo tatacce wanda kuma yaban nan da ya kasance ta ce la shakka yana kara ma mutum san Annabi da kuma sanin wane ne Annabin alaihi salatu wassalam kuma shi wannan mai littafi bai cikin masu mubalaga wajen yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa dan saboda babban malami ne ba karamin malami bane ya rayu a karni na 7 tun shekara 700 da wani abu bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam kene yana cikin manyan magabata ba malami bane na kusa shi yasa cikin yaban shi ke ganin ba zai duk abin da ya faɗa abu ne wanda yake tabbatacce in ka san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam eh safha ta bi ce zan mu tashi inda yake cewa rahimahullahu ta'ala fa qarrabahu ar-rahman qurba inayatin wa khatabahu haqqan bi ghairi riwayatin wa lamma tawallahu bi husni wilayatin arahu min al-ayati akbar ayatin wama zaga hasha an yizigal mubarra'u bihi qadar qajibril fi zarwati sharafi wa zujja bihi fi an-nur min ba'di ma waqaf wa lamma sarafi bahr izn bila taraf atahu an-nida ya sayyidir rusul la takhaf ana allahu minni bi tahiyyati tubda'u taqarrab ilayna qad ataka nida'una wasaltu ma tarda fa zaka rida'una tadallal alayna fal qira'u qira'una aradnaka ahabbanaka hadha ada'una bi ghairi hisabin anta lil hubbi mansha'u tuwallidta maqtunan faburikta dal'atan wa tuhirta min kaydi shayadin bad'atan wa shurribta bil wahyi al munazzal sur'atan anannaka fi dunya ala rusul rif'atan fa kam laka min jahin ila al hashr yukhba'u yace fa qarrabahu ar-rahman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kusantar da shi qurba inayatin kusanci na kulawa kusanci ba na gangar jiki ba kusanci na kulawa kamar yadda mai ishirin ya ma yi nunin haka yace wa khatabahu haqqan annabi Allah yayi magana da shi da gaskiya bi ghairi riwayatin ba tare da ruwaya ba da aka yi isra'i da shi ma'ana walam ma tawallahu yayin da Allah ya jibince shi bi husni wilayatin da kyakkyawar jibinta arahu min al-ayati sai ya nuna mishi ayoyin shi akbar ayati mafi girmar ayoyi duka wannan a isra'i yake magana ya ga ayoyi masu yawa kamar da suratul najm ta yi nuni wama zaga annabi bai kauce ba hasa an yi zigal mubarra'u ya tsarkaka a ce kubutacce ya abun ya karkace bihi qadar qajibril da shine jibril ya daukaka ya hausa mafi zuratul sharafi a cikin kololuwa ta daukaka wa zujja bihi fi an-nur aka shiga cikin haske da shi min ba'da ma wa kafu bayan ya tsaya walam ma sarafi bahar izn yayin da yayi tahiyyar dare cikin teku na daukaka bila darfin ba tare da iyaka ba atahu nida'un sinida'u sai kira ya zo mishi ya sayyidu rusul la ya kai shugaban manzanni la takhafka da kai ji tsoro ana Allahu minni tahiyatu tubda'u, ni ne Allah wanda gaisuwa ta tana zuwa gare ka da ita ake farawa. Taqarrab ilaina, ka kusanto zuwa gare mu. Kada ataka nida'una, kiran me yaje zuwa gare ka. Mun gani a hadisin harko yake cewa Annabi alayhi salatu wasallam na Isra'i yaje bakin wannan hal ursila ilayhi, shin an aiko zuwa gare shi? Kace eh, an yi aike zuwa gare shi. Ko wace sama in yata ya ga ake cewa wasaltu uda, ka roka za a baka matar da abinda zai yardar da kai. Fa zaka ridauna, wannan yardan mu ce. Tadallal alaina, ka kusanto zuwa gare mu. Farqira'u qira'una, gara garan mu ce, ma'ana gara ce ta Allah. Shin da ya kira annabin shi, shi zai bashi gara a matsayin bakon shi yake. Aradna, ka munnu hace ka. Ahabbuna, ka kuma mun so ka. Haza adauna, wannan kyautan mu ce. Bigayar hisabin, ba tare da lissahi ba. Anta lulhubbu mansha, wa anta mansha'ul lilhubbi, kai mahwara ne gami da so. To wullita maktuna, an aihe ka a matsayin mai kaciya. Ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya shi zo duniya. Faburik ta dal'atan, kuma an yi maka albarka tun wajen hutawarka. Wa duhirta min kaidi shayadin, an tsarkake ka daga makirci na shaytanu. Bad'atan, ga tsokarka. Ya zo hadisi sahihi a Bukhari, annabi alayhi salatu wasalam an hudda zuciyar shi, an hudda raban shaydan daga ciki. Wa shurribta bil wahyi al munazzal sur'atan, wa shurribta, an daukaka ka bil wahyi al munazzal, da wahayi wanda yake sabkakke sur'atan, da gaugawa. Anallaka fi dunya rifatan, mun baka daukaka a cikin duniya. Ala rusul, akan manzanni, dukkan wasu manzanni annabi alayhi salatu wasalam kana gaba da su. Fa kallaka man jaa il hashir yukhbu, fa kamalaka, yace so diyawa, kana da abubuwa diyawa, abin da yazo ilal hashir, ga wanda yazo zuwa ga taran alkiyama. Yukhba, wanda an boye shi. Yudkharu laka yawm alkiyama, an boye maka abubuwa ranar tashin alkiyama, wanda babu wanda zai san su, sai wanda yaji tashin alkiyamar zai sani. Wannan shine bakin safaha guda da zan mu tsaya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya mu lada. Na kuskure, Allah mana gafara.